Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Na da fatar kun waye gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yusuf Aliyu Harandane tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin a yau Juma'a 25 ga watan Disambar shekara ta 2020, wadda ta yi daidai da ranar Kirsimetin wannan shekarar, inda agogon gundumar Colombia ke cewa karfe 12 na tsakar dare. Kamun ku ji abinda muke tafi da su, bari mu fara da kanin labarai.
Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun hana yunkurin 'yan Democrat jiya Alhamis na amincewa da bukatar shugaba Donald Trump na dala 2,000 ga miliyoyin Amurka da cutar coronavirus ta shafa. Jiya Alhamis, Paparon Francis ya yi karamin bikin jajiberin Kirsimeti cikin halin damuwa da annobar coronavirus ta haifar. Jami'an tsaron Sudan da suka kashe masu zanga-zanga 7 a Kasala watanni 2 da suka gabata ba a taɓa tuhumarsu ba, cewar wani sabon rahoto na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, muna tafe da cikakkun labaran duniya. A duk rana irin ta yau, mukan jingine duk wasu shirye-shirye da muke kawo muku don baiwa 'yan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya. Mika saƙon gaishe-gaishen su ga 'yan uwansu da abokan arziki da suke a gida Najeriya, Nijar, Kamaru, har ma da ƙasar Ghana. Amma kamun mu kai ga kawo muku wannan gaishe-gaishen, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Sarfilu, gare ka.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun hana yunkurin 'yan Democrat jiya Alhamis na amincewa da bukatar shugaba Donald Trump na dala 2,000 ga miliyoyin Amurkawa da cutar coronavirus ta yi wa illa. A yammacin ranar Talata, shugaban mai barin gado ya bukaci a ƙara yawan kuɗaɗen da za a aika wa Amurkawa daga dala 600 zuwa dala 2,000 ga ɗaiɗaikun mutane da kuma dala 4,000 ga ma'aurata, duk da adawa mai ƙarfi da ke cikin jam'iyyar Republican. Jiya Alhamis, shugaban Majalisar Wakilai na Democrat Steny Hoyer ya nemi amincewar bukatar Trump daga mambobin majalisar, amma shugaban Republican na Majalisar Wakilan Kevin McCarthy ya ki amincewa ya kawo ƙarshen zaman na musamman. Trump ya faɗi ranar Talata cewa ba zai sanya hannu kan dokar ba da agajin gaggawa ta COVID-19 ta dala miliyan 900 ba, sai dai idan 'yan majalisar sun amince da ƙarin kuɗaɗen tallafin. Jiya Alhamis, Paparoma Francis ya yi ƙaramin bikin jajiberin Kirsimeti cikin halin damuwa da annobar coronavirus ta haifar. Ya kuma yi kira ga mutane da su taimaka wa mabukata, saboda Annabi Isa ma an haife shi ne cikin irin wannan hali. An yi bikin ibadar ne a wani ƙaramin bangare na majami'ar St. Peter's tare da mahalarta ƙasa da 100, sai kuma wasu malaman Katolika da ba su da yawa. Yawanci ana gudanar da shi ne cikin babban bangaren majami'ar, wanda mutane sama da 10,000 ke halarta, gami da wakilan kasashe kusan 200. Dukan mahalarta, banda Paparoma da wani ƙaramin mai waka, sun saka abin rufe fuska yayin bikin ibadar, wanda aka fara su OEB kafin lokacin da aka saba, domin mutanen da suka halarta su iya komawa gida kafin karfe 10 na dare bisa dokar hana fita. Jami'an tsaron Sudan da suka kashe masu zanga-zanga 7 a Kasala watanni 2 da suka gabata ba a taɓa tuhumarsu ba, a cewar wani rahoto na baya-bayan nan da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar. Muhammad Usman, mataimakin mai bincike a sashen Afirka na hukumar Human Rights Watch, ya ce dole ne gwamnatin riƙon ƙwaryar ta Sudan ta gurfanar da duk masu cin zarafin ɗan adam a gaban kotu don hana ci gaba da cin zarafi a ƙasar. Rikicin na ranar 15 ga watan Oktoba ya samo asali ne daga shawarar da Prime Minister Sudan Abdalla Hamdok ya yanke kwanaki 2 da suka gabata na korar gwamnan Kasala Sala Amar, wanda ɗan ƙabilar Bani Amir ne. An dai naɗa Amar ne a wannan mukamin a watan Yuli. Usman ya ce ƙungiyarsa ta yi rubuce-rubuce da yawa kan amfani da ƙarfi fiye da kima, ciki har da na kisa da sojojin Sudan da kuma 'yan sanda na sarantarar Reserve waɗanda aka tura kan titunan garin Kasala don kula taron jama'a suka yi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jihar Mexico ta zama ƙasa a yankin Latin America ta farko da ta kaddamar da shirin rigakafin COVID-19 wanda ake fatan samun sauki ga ƙasar da ta yi asarar kimanin mutane 120,000 saboda cutar. Wata ma'aikaciyar kula da lafiya mai shekaru 59 a sashin kula da marasa lafiya masu tsanani a asibitin Ruben Lanero na Mexico City ita ce ta fara samun allurar rigakafin Pfizer bisa kiyaye dabarun kasar na mai da hankali kan ma'aikatan kiwon lafiya da farko. Nan da nan, Chile za ta fara bada kulawa ga ma'aikatan kiwon lafiya bayan ta kaɓa allurai 10,000 na farko na oda allurar rigakafin Pfizer miliyan 10 jiya Alhamis a cewar jami'ai. Har ila yau a jiya Alhamis, Costa Rica na shirin yi wa wasu tsaffin mutane 2 allurar rigakafin a wani gida kusa da San Jose, yayin da Argentina ta karɓi kusan allurai 300,000 na maganin Sputnik V na Rasha. Wata kota a lardin Sydney da ke kudancin Pakistan ta umarci hukumomi jiya Alhamis da su hanzarta sakin ɗan asalin Birtaniya ɗin da ake tuhuma kan kisan ɗan jaridar nan ba Amurka Daniel Farrell a shekarar 2002. Hukuncin na ranar Alhamis da babbar kotun da ke Karachi, babban birnin lardin, ya soke umarnin tsare shi na wani lokaci wanda ya hana haifafan Birtaniya Ahmed Umar Sheikh barin gidan yaron tun lokacin da waccan kotun ta soke hukuncin kisan nasa watanni 8 da suka gabata. Hukuncin da aka yanke a watan Afrilun shekarar 2020 ya sauya hukuncin Sheikh zuwa daurin shekaru 7 a gidan yari saboda satar mutane kawai, wanda hakan ya bashi damar sakin shi nan take da lokaci yayi. An saki wasu mutum 3 waɗanda ake tuhuma a shari'ar, kuma an yanke wa wasu hukuncin daurin rai da rai a wannan shari'ar shekaru 18 da suka gabata.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Labaran duniya yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba, gaishe-gaishen Kirsimeti wanda Grace Alheri Abdu ta hada kuma za ta gabatar. Feelings here that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song.
Merry Christmas and Happy New Year.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2020 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka da kuma sauran kasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
nice Jummai Linda Mamar Comfort daga Buwi Jihar Maryland. Ina miƙa gaisuwan Christmas ga ƴan uwa da abokan arziki a Nigeria. Ina gaida yayana Nehemia Gata da Tasi Gata. Ina gaida Mika Gata da Roda Gata da Gideon Gata. Ina gaida Levi da Talatu a Abuja da ƴaƴansu. Ina gaida Rahman Kasim da iyalin shi. Ina gaida Hannatu Dauda Tonko da iyalinta. Ina gaida Bara'atu Garba da mai gidanta da yaronsu Baffa a Kano. Ina gaida Mamar Isiyaku a Halima Usman ita ma a Kano. Ina gaida Baba Gabriel a Lai Minista Malumfashi. Ina gaida Baba Audu Bakwai a Mararaba Kankara. Ina gaida Mama Aisha a Adamu a Mararaba Kankara. Ina gaida mai gidana Malam Bello dan Asabe da iyalinsa. Ina gaida mai gidana Isiya Kumati a Kanta a Malumfashi. Ina gaida mai gidana Ibzan Dallagin da iyalinsa da matar shi Alisa a Bauchi. Ina gaida mai gidana Yakubu Yankai YY Baban Bature da matar shi Alti a Bauchi. Ina gaida mai gidana Biliyaminu mai gari da matar shi Ladi a Bauchi. Ina gaida mai gidana mai sarauta Daniel Dalladi a Bauchi da matar shi Lois. Ina gaida yayata Larai Hamadu da ƴaƴanta da jikokinta da mai gidanta a Gombe. Ina gaida ƙawata Titi Dauda a Bauchi. Ina gaida sababbin amare da anguna Uncle Yax Sale Tala da mai ɗakinsa Sarah. Ina gaida Uncle Loki Simon da amaryarsa Penina. Ina gaida Uncle Adigize Bala da amaryarsa Blessing. Ina gaida Baban Iliya Gwadebe da matarsa Asabe a Bauchi da ƴaƴansu Iliya da Ibrahim da Maryam da Hawwa'u. Ina gaida Momi Baraya dukansu a Bauchi. Ina kuma gaida ƙawata Esther Hassan Chiroma Bauchi a Lagos. Sai su Baba Reverend Hassan da Husaini Chiroma a Bauchi. Sai iyalin Baba Reverend Tambaya Jibrin. Sai iyalin Baba Reverend Tambaya Hassan. Sai iyalin Baba Reverend Sambo Gin da iyalin Baba Dallagin da iyalin Baba Malam Hassan mai gari da iyalin Baba Malam Fito da iyalin Baba Reverend Adamu Sambo. Ina kuma gaida Mama Ruth James Gitama Ayola tare da duk iyalinta. Ina gaida Baba Hukuma a Gombe. Ina gaida Baba Reverend Sale Tala wakilin wajen Bauchi. Da fatan duka za mu yi Christmas a cikin ƙoshin lafiya. Na gode.
Ni ce Lami Iliya Gata Malumfashi. Ina gaida ƴaƴana daga Bauchi a Gurai Baiko, Lami Nuhu, Lois Ɗanladi, Musa Yusuf Godi, Madaki Daniel, Alfi YY, Hawa Mama Abu, da dukan iyalin Idrisu. Ina masu gaisuwa Christmas. Daga Malam Fashi kuma ina gaida Reverend Audu Bakwai, Bawo Maru, Rahila da Adamu, Dauda Danjuma, Abu Sale, Hannatu Bello, Hawa Danjuma, Jamila Leko, da dukkan iyalin Danjuma, da iyalin gata gaba daya, da kuma dukkan idon sani. Daga tsiga kuma ina gaida Nuhu Nazari, da dukkan idon sani kuma na tsiga DCC. Allah ya sa Merry Christmas lafiya. Amen.
Suna na Karole Landa. Ina gaida mutane mundun. Ina gaida Friday Landa da iyalinsa. Ina gaida Mrs. Labeti Comfort. Ina gaida Sala Rindab. Ina gaida Chos Namu na mundun. Ina fata gama Christmas lafiya.
Sunana Janet Landa. Ina son gaida mutanen Lanta. Ina gaida Church namu na Fajat na Mindum. Ina gaida Mrs. Comfort Lambda, Mrs. Comfort Laven, chair lady. Ina gaida Sarah Lambda. Ina gaida Friday Lambda. Ina gaida Sarah Lambda. Ina gaida Nanle Lambda. Ina gaida Lachang Dashe. Ina kuma gaida Ponjizini. Ina gaida Janet Smith. Ina kuma gaida Mama Locket, ina gaida Mama Tumbut, ina gaida duka mutane Lantan daga Faja zuwa cikin gari, ina fata a gama Christmas nan da New Year lafiya.
Sunana Muni Bedan Bello. Ina gaida matana Rahila Bedan tare da yana Kaluri Aminya da Atom Bedan. Ina gaida mahaifina Baba Bedan Chirunite. Ina gaida mamana Hajiratu Bedan. Ina gaida Adana Nim Bedan Bonia tare da yanta Deborah David da Atomin. Ina gaida kanina Yusuf Bedan tare da iyalishi. Ina gaida sulkuwata Mama Salfatu Giwa Abba. Ina gaida abokina Pastor Kodusiga Ekwa Gospel of Ashaka Road. Ina gaida abokina Francis Sesu Abelagi asibiti Kwaruru na Gombe. Ina gaida Memartaba Sarikincham Dr. James D. Churches the Fort Nidugura Dumbo Tarida Duka Masaratansa Fata ayi bikin Krismeti lafiya. Allah maimaita mana. Amin.
En uwana masu saurara, ni ne naku Reverend Yakubu Bulus Bakfash daga nan Maryland, kasan America. Ina son dauki wani lokaci in ka mana sako na bikin Krismeti. Da farko ina son gaishe da shi babana Baba Bulus Bakfuaj a Ekwa Total Shandam, Mamana Mama Hanatu Bulus Bakfuaj a Ekwa Total Shandam, Masubi Gabaki Dea a Ekwa Total Shandam, Nasungeshe de Enwa Masubi Gabaki Dea a Kokin Church Nyalang, Nagede Shisar Kimu a Nyalang, Nafata Ubengiji Allah, Zeka Sanche de Ku, cikin wannan Christmas na wannan shekara. Ina gaida abokane arziki a Jos, musamman abokina Apollos Musa, Ephraim, muna kiran shi mai majidadi, na kuma gaida Inde, na gaida Iliya, na gaida ƴan uwana abokanin aiki a Ekwa Bingham University Teaching Hospital, na gaida Dr. Sunday Lengman da dukkan ma'aikata a wannan asibiti da cewa Ubangiji Allah zai kasance da ku. Ina gaida abokina Dauda Bonhod da matansa Juliana Bonhod. Ina gaida abokane gabaki daya, lokaci ba zai barni ba, Father Sasuna ya gabaki daya, amma ina roƙon Ubangiji Allah ya kasance da mu a cikin wannan shekara. Kamar da ya kasance da mu a cikin wannan shekara, aduwar mu ne za mu bikin Christmas lafiya har mu kai ga sabon shekara. Allah ya kasance da mu. Naku Reverend Yakubu.
Britania. Ina godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kamu babban ranar nan da aka kebe don tunawa da haihuwar Yesu Kristi Ubangijinmu. Ina mika babban gaisuwa ta ga iyayena, iyalina da kuma yan uwa da abokan arziki, musamman mazaunan kananan hukumomi na Kaltingo da Shangom a jihar Gombe, Nigeria. Allah ya cika zukatanmu da salama, ya kuma ba mu zaman lafiya a ƙasarmu mai albarka. Ayi biki lafiya.
Barka, ina aika gaisuwa nene mamanku Mary Biwal daga California. Ina gaida ƴan uwana duka da yara na da tsofaffin da na sani tare da jikokina duk wanda ya sani ina kan gaisuwa. Ina nan lafiya tare da iyali na. Ubangiji Allah ya nuna mana Happy Christmas. Ina gaida kawata Esther Dalhatu, ita ce babban kawata. Ubangiji Allah ya raya mu duka, amin.
Ina muku barka da Christmas. Ina gaida abokaina wanda muka girma tare, Lady Timothy, Solo, Friday, Ugandoma da sauransu, kuma sauran abokanan aiki na Chris Daria, Eko President Reverend Madu, Reverend Yunus, Sakala, Inua Ngoma, Ibrahim Abba da sauransu. Ina kuma goda gaida sauran abokanena kamar su Dr. Garba Dahiru Jikanshi, ina gaida Muhammad S. Muhammad da kuma sauran abokanan aikina dukansu a can Nigeria. Da fatan Allah zai albarkace su. Ina kuma gaida 'yan uwana da suke can kasar Najeriya, kannena guda shida da kuma mahaifina. Ina gaida surukaina Hukumdutse Kagoro da sauransu, da fatan Allah zai albarkace su a wannan Kirismeti. Ina gaida shi yaya mai ɗaki na wanda ya aure da kuma wayanda suka yi aure. Ina roƙon Allah ya albarkace su ya kuma ba su zaman lafiya. Mun gode Allah ya sa mu ga shekara na zuwa lafiya. Na gode, sai anjima.
Barkanmu da warhaka, da fata muna lafiya duka. Sunana Ann Gata daga Grand Rapids, Michigan. Na kawo gaisuwa musamman ga mama na Tasi Gata da babana Nehemiah Gata. Na kara kawo gaisuwa ga duka 'yan uwana da abokaina a Jos da Yola da Katsina da Abuja. Mun yi hatara da cutar corona, kuma mu yi Christmas lafiya.
Lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen namu, sai kuma da karfe 4 na rana agogon Najeriya da Niger, karfe 3 agogon Ghana, ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama, bari in bi sahun mazauna Amurka wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa rana ita yau, idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai. Allah ba mu lafiya kasashen mu, ya rufa mana asiri, ya kuma sa mu gama da duniya lafiya. Ina mika gaisuwa ta musamman ga 'yan uwana Nehemiah da Mika Iliya Gata da iyalansu da dangi duka a Jos, zuriyar Gata baki daya a malumfashi, da kuma zuriyar Idrisu Adas. Gaisuwa ta musamman ga Ambassador Sam Jimba da iyalansa, da Mr. and Mrs. Obadiah Tahomde, da Victoria Magida, Gladys da Iliya Mamman, da Professor Grace Esron da iyalansu, da Professor Christiana Best, Sai Ann Samchi, Yildab Abraham, James Manok, Bazata International, Ladi Big John Ishaya da Laraba Kure, Mrs. Janet Ajege, Reverend da Professor Fumi Fara Malam da iyalansu duka, sai kuma Reverend Dr. da Dr. Mrs. Ibrahim Bakari, da Reverend Dr. Barje Mai Gadi da iyalansu, da Mr. Zakari Ibrahim da iyalansu a Abuja, Reverend Dr. Samuel Kunyep da iyalansu, da kuma dukkan 'yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. Da fatar an shekara lafiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Chubahiro Diodone daidai ta sautin shirin alheri, ke cewa bari salamar Isa Almasihu da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
In the hearts of all people, both near and afar, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe.